أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na littafin Talhisu Ahkamul Janaiz na babban malami Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. Da yau muna yammacin ranar Laraba, wanda ya daidai da goma ga watan Jumada al-Ula, ko ga watan Jumada al-Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2023. Wannan shine darasin mu na 20 a cikin wannan littafi, wanda a satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen mas'ala ta 91, inda malam ya kawo mana bayani game da mutumin da ya mutu a lilin daga, wanda an ta yaki fi sabilillah. To wannan anan inda suka mutu, anan ne shari'a ta ce abin ne su. Dukkan wanda aka ta yaki na musulunci aka kashe shi, wato anan, to anan ake musu wato kabarinsu, wanda mun gani dalili akan mutanen Uhud da aka yi yakin Uhud. Annabi sallallahu alaihi wasallama bancin an dauki wasu ma an zo da su Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura yace a medo wannan gawawwaki da abin ne su, wato anan inda wato suka fadi suka mutu, anan inda aka kashe su. Sai malam yace yau zan mu tashi kenan mas'ala ta gaba, mas'ala ta 192. Malam yace wala yajuzu dafnu fil ahwal al atiya illa lid darura, wato baya halatta abin ne mamaci a wasu lokuta, a wasu halaye masu zawwa, wanda malam zai ambata mana su, yace illa lid darura, sai dai in darura ta bada cewa abin ne mamaci a lokacin, to za a iya binne shi. Malam yace alif na farko yace addafnu fil awqati thalatha, binne mamaci wato a lokuta wato guda uku, li hadisi Uqba bin Amir al-mutaqaddim fil mas'alati 87. Malam yace binne mamaci a wannan lokuta guda uku bai dacewa, saboda hadisin Uqba dan Amir, yarda Allah ta tabbata a gare shi, wanda ya gabata a mas'ala ta 77, yake cewa bi lafazin da lafazin cewa talasu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqdura fihinna mautana, wato wasu lokuta guda uku wanda bayani ya gabata a kansu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani kada ayi sallah a wannan lokacin, kada ya zamanto kuma an binne mamaci a wannan lokacin. To wannan lokuta guda uku bai dacewa a binne mamaci, sai dai in darura ta kama. Lokaci na harko shi ne wani lokaci, mun gan shi a wancan darasin, lokacin da rana take hudawa ta yi wannan jajjawar in zata huto, to wannan lokacin haramun ne a yi sallah, haramun ne abin ne mamaci in ba garura ta zo ba. Sannan kuma lokaci na biyu shi ne lokacin da rana take tsakiya, shi ma ba a sallah a wannan lokacin, ba a abin da ya shahi binne mamaci in ba da garura ba, kamar yadda malam ya istithna'i anan. Sai kuma lokaci na uku shi ne lokacin da zata kwada, ina wannan lokuta guda uku su ne hadisin Uqba dan Amir, yarda Allah ta tabbata a gare shi suka karantar da mu. Amma muka ce malamai sun ba da rukhsa cewa idan ya zamanto misali cewa darura ta kama abin ne mamaci a wannan lokacin, to wannan babu lai, muka ce kai mu kuna tahiya ko irin sojawa wanda suke wurin yaki misali sai zamanto Allah ya kadarta an kashe wasu ƴan uwansu to da aka kashe wannan ƴan uwan nasu to kuma sai zamanto idan ku buku gusa ba da gaugawa daga wannan wajen la'alla kuma za iya wato kuma kai muku farmaki to a lokacin babu laifi malamai suka ce koda auqati inda aka hana ne a lokacin kuna iya wato ya zamanto kun binne shi ko kuma kai ne kuna tahiya lokacin wani dan uwanka ya rasu sannan kuma lokacin da aka yi hani akan binne mamaci yayi kuma idan baka yi ba za a tahi a barka ko wani abu makamancin haka la sai ma muka ce misali irin wanda suke zuwa sahara sun shiga za su tahi Libya baka zo ba dan uwa ya mutu za a binne shi dan a samu a yi gaba ko kuma ana tsoron wurin ko wani abu makamancin haka kace a wannan lokaci ai lokaci ne na wato an yi hani akan wannan to wannan darura tana sawa malamai suka ce kenan ai wato abin ne mamaci a wannan lokaci na biyu malam yace ba yace fil layli binne mamaci a cikin dare shi ma bayya halatta in ba da wata darura ba malam yace li hadisi jabir radiyallahu anhu saboda hadisin jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi a cikin yake cewa fa zajara annabi sallallahu alaihi wa sallama an yaqbura ar-rajul bil layli hatta yusalli alayhi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hali ya tsoratar game da abin ne mamaci cikin dare har sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mishi sallah illa an yaqtura al-insan ila zalika sai dai idan mutun ya zamanto zai cutu ko kuma za a darura ta zamanto ta bada cewa dole sai an je a cikin daren nan an binne wannan mamaci to wannan babu laifi sai a je a binne shi wannan mun gani cikin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabiya wadda take sharan masallaci wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta mutu da dare sahabbai suka je suka binne ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka wayi gari annabi ya tambaya wai kwana biyu ina waje aka ce ai ta mutu har an binne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan ni buku bashi bala buku mushi izini ba ku buku sanar da shi ba lokacin da ta mutu dan aje ayi mata sallah a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje kabarin ta yi mata sallah haka kuma ya faru da wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai ala kulli hal binne mamaci in ba da rura ba ta sa da dare la sai ma idan ya zamanto inda kuke ko babu inda za a iya aje mamacin irin frigo da ake sa wadda gawa ba za ta lalace ba to idan babu wannan kaga dole za a tashi ali wato abu je a binne shi cikin dare sannan kuma yana daga cikin hikimar shari'a da ta sa mana kada mu binne shi wato daddaren nan saboda me saboda kaga daddare na farko la Allah ya ki samun jama'a da yawa wanda mun gani a baya kuma cewa a samu mutum 100 ko mutum 40 su tsaya a gawarka kaga za su cece ka masu tauhidi to amma da dare an je an binne ka kaga wasu ma ba su sani ba to shi yasa shari'a ta yi hani akan wannan malam yace wa karsabaka bi tamamihi fil mas'alati 35 wato hadisin ya gabata a mas'ala wato ta 35 kenan wannan lokuta guda biyu ko kuma hala guda biyu in ba da rura ba ta kama ba za a je a binne mamaci ba lokutan da aka yi hanin sallah da kuma lokaci na dare amma in ta kama da rura ba laifi a je a binne shi shi yasa malamin mas'ala ta gaba yace fa in turru lidafnihi laylan idan ya zamanto an matsu sai an je an binne wannan mamacin da dare jaza malamin yace ya halatta a je ayi yace walau ma isti'malil misbahi wan nuzul bihi fil qabr ko da kwa ayi isti'malin huda ce a haska huda a haska wuta a je a binne shi sawa'un wuta ta kuran wanda zaku kunna ko kuma buturu na cocilan ko wani abu makamancin haka ya halatta kenan da daren a je a binne shi yace wan nuzulu bihi fil qabr hatta sanya shi wato cikin kabarin idan ya kama dole sai an haska wannan wutai to a haska har cikin kabarin ya zamanto an sanya wannan mamaci shi yasa malam yace litashili amaliyati dafn dan ya saukake wato wajen yanda za a binne shi wannan mamacin yace da dalilu hadis ibn abbas dalili akan haka kuma shine hadisin abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا يا سني وني ما متي دي يموت cikin قبرين شي ددري يتي واسير واسرجت قبره sannan an haska cikin kabarin an sa hutula an haska aka zo aka binne shi cikin dare kenan wannan yake mana nuni cewa idan darura ta sa dole sai cikin dare za a je a binne wannan mamaci to ba lahi a je a binne shi kenan ba lahi a je a binne shi amma idan ya zamanto babu darura in akwai yanda za a iya ajiye mamacin a ajiye gawar ba za ta zamanto ba ta lalace ko wani abu makamancin haka kenan a ajiye shi da sahi sai a je a binne shi wato wannan shine yafi da mafi yawa anan zaka gani wuraren mu kuma da daren mafi yawa ba abin ne gawa duk mafi yawa idan gawa ta mutun ya rasu za a bari he da sai aje abin ne shi he da sai aje abin ne shi amma akwai gari ruwa da yawa wanda zaka ga cikin dare ma ana binnewa kuma sun tanadi dukkan wasu abubuwa na abin da ya shahi wato haskawa da kuma wato soran su dan a zaman to an binne wato wannan mamaci cikin dare na'am to malamai suka ce bai halatta ya halatta ya zamanto an haskaka makabarta misali an zo an haska ta kullun da wutula a kunni kaza da kaza suka ce a wa za a haska ma na warko wa za a haska ma mamatan ko kuma mine shi yasa ai nan zaka gani kenan wannan hadisin yana ma nunin cewa bai dace wa ya zamanto an haska makabarta shi yasa ai ya kawo yace maka idan bukata hatta sanya a sanya haske as haska ayi amaliyar wannan idan ta kama har cikin kabarin nashi ma yace a sanya haske a haska kidan ka wani yace kuma a tunda yace wannan kinan aje ayi installation a makabartu a kunna wato wutaci zaka gani mafi yawa makabartu ba wutaci sai dai in darura ta sa ko wani waje saboda wajen da ake aje kayayyaki saboda tsaro security in kada wasu su je su yi samami saboda mutane yanzu ba ruwan su da makabarta da ba makabarta ba zuwa suke su yi sada Allah subhanahu wataala ya kare kenan wannan ba laihi shi ma kenan darura ce ta kawo amma dai sabanin haka nan abin da yake kenan a bar wato makabartu kamar yanda malamai sun nake da bayani akan wannan bala yace mas'ala ta gaba yace wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu wajibi ne ya zamanto kabarin nan an yi mishi zurfi sannan an yalwata shi kuma an kyautata shi kabari a yi mishi zurfi a yalwata shi a zamanto kuma an kyautata shi yace wa fihi hadithani akan wannan gaba kuma akwai hadisai guda biyu al-awwal na farko yace an hisham bin amir qala daga hisham dan amir yake cewa lamma kana yawmu uhudin yayin da ya kasance lokacin da aka yi yakin Uhud yace usiba man usiba minal muslimin wa asaba an-nasu jarahat yace daga cikin musulmi wasu abinda ya same su ya same su har suka zamanto sun rasu a wannan wuri wasu kuma daga cikin mutane wato rauni ya same su da yawa fa qulna sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al-hafru alaina li kulli insanin shadid wato cewa mu ma kowa daga cikin mamatan nan da suka mutu a yakin Uhud mu yi musu kabari kowa a yi mishi kabari guda guda yace shadidun abu ne mai tsanani akan mu saboda mun san Madina wuri ne wanda yake da dutse sannan kuma yakin dama wajen dutse ne aka yi shi wajen dutsen Uhud kenan sahabbai mutane sun jirkita an ji ciwo kenan ba za a iya zawwa ba a iya yin kaburbura da yawa sai suka gai ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce kaifa ta amuruna ya rasulullahi mi kake umurtan mu da shi ya zamu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihfaru ku je ku yi ramin wa ausa'u ku yi shi ku mayalwaci wa amaku ku yi shi mai zurhi wa ahsanu ku kyautata shi yace wadfanu al-ithnain wa thalatha fil qabr ku binne mutum biyu wani waje ku binne mutum uku a cikin kabari guda annabi yace wa qaddimu aktharuhum qur'ana ku gabatar da wanda ya yi su alqur'ani to ka gani da ya zamanto ba za su iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nan mahalli shahidi yace ku je ku yi kabarin amma mi wa ausa'u ku zamanto ku yi shi yalwatacce shi yasa kabari idan za a ma mutum za a yi mishi ne a yalwace baka yi mishi ba wanda da kyal tura shi ne za ku yi ku danna shi ya shiga kinan ya matsi shi sa yace wa yace wa ausaru ku yi shi a yalwace wa a'maqu sanan ku yi shi mai zurhi dan me za a yi shi mai zurhi saboda abin da ya shayi irin idan gari karshen gari ne namomin daji ka su iya tono shi haka kuma bangaren din cikin gari ne saboda ruwa idan an yi ruwa misali daga ruwan da zai biyo yana iya fito daga abin da ya shahi kabarin mutum ya fito daga gangan jikin mutum ko wani abu makamancin haka sai ce wa ahsinu sannan ku kyautata wannan kabarin dan a kyautata kabari kaga ce aje ayi irin yanda mutum a sa mishi karo ayi kaza a wajen ginin ku yi shi a dace ku yi kyautata wajen yi mishi wannan kabari kenan shine ake nihi ana sai al-su sahabbai wanda suka mutu ranar yakin Uhud sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace warfanul ithnain wa thalatha to wani waje idan kun zo tunda ba za a iya yin kaburbura da yawa ba to a gama mutum biyu sai a binne a waje guda wani waje kuma a gama mutum uku sai a binne amma dai da sharadi menene wa qaddimu aktharuhum qur'anan a gabatar da wato wanda yafi su alqur'ani shine zai zamanto yalil qibla shine zai zamanto yake dabra da alqibla misali aka zo wannan ga sunan gabaki da al'umma wasu sun mutu wani hadari ya gama da su sai zamanto za a yi musu kabari guda kina wanda za a gabatar shine wanda yafi alqur'ani wani yana da izi 5 wani yana da izi 10 wani yana da 15 sai a gabatar da wanda yake da 15 sannan mai 10 ya biyo baya sannan mai 5 ko kuma wani ya sabke alqur'ani wani shi kuma da mun alqur'ani ko daga alamtar kai fa ya tsaya sabkai alamtar kai fa yayi irin da ake cewa sabka ita kadai yayi to ko mun latijan takan shi wannan matashin ko kuma wannan yaron wanda ya haddace alqur'ani shi za a gabatar saboda shi alqur'ani daban ne yana daga mutumin da wato ba kowa ba alqur'ani yana daga shi kenan shine za a gabatar shi yasa nan yace qala yace fa kana abi thalithu thalatha yace mahaifin shi kenan nan wane ne yace marwayin hadisi shine hisham kenan mahaifin shi amir yace thalithu thalatha yana dayan cikin uku wanda aka binne a kabari guda yace wa kana aktharuhum qur'ana kuma mahaifin nashi yayi su har da alqur'ani shi yasa wanda yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ce mana mine ya ummul qaum aqra'uhum qur'anan ko aktharuhum qur'anan shi yasa ya wajen Umar bin Khattab lokacin da yana khalifa ya dora wani governor a wata region sai yazo ya ka mishi ziyara Madina da yazo sai ya ce mishi wa kabar nada musu a matsayin wato wanda zai kula da lamarin yace akwai wani bawa wanda aka iya yauta yace bawa zaka yi nada yauta yace a ya fi su karatun alqur'ani yace wannan shine sunna kenan wanda yafi alqur'ani shi ake gabatarwa shi yasa wanda yafi har da alqur'ani shi zaka gabatar to kuma wanda zai biyo mishi na baya amma dai kuma da bambanci tsakanin har da zunzurutu irin wannan lokacin sahabbai aka ce har da alqur'ani zamanin su har da ce da ma'anai sun san menene suke karantawa sun san menene ba irin namu bane yanzu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu zaka ga an harrace alqur'anin amma ba a san ba ma'anai sahabbai bisu daukan aya 10 bisu daukan ta sai sun yi aiki da ita za a kara musu wata ka gani aiki ne harrace da practical da aiki shi yasa wanda su anas wanda yake da alqur'ani gabaki dai shine Sheikhul Islam na wannan zamanin to amma mu yanzu zaka gani wasu da qur'anin amma abin da ya shaye a wallata kirki ma mutum ba zai iya maka ba idan kaga dole sai an yi tambihi akan wato wannan gaba sai yace fa quddima sai aka gabatar da wannan mahaifin nashi yace athani hadisi na biyu kenan dama yace mana hadithani ke da kai yace an rajulun min al ansari daga wani mutum daga wato mutanen Madina qala yake cewa kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi janazati rajulin min al ansar sun huta tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa janaizar wani daga cikin mutanen Madina yace wa ana gulamun yace ni kuma lokacin ina yaro ma'a abi tare da mahaifina yace fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hafirati qabrin sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamna wato lokacin ana gina kabarin faja'ala yusi sai kasance yana yin wasiya a wata riwaya wa fi riwayatin yumi'u ilayya yana yin nuni yana yin ishara ga abin da ya shahi wato ginin kabarin yace al-hafir wa yaqulu yana yin ishara ga mai ginin kabarin yana cewa ausi min qibali ar-ra'si wa ausi min qibali ar-rijlaini la rabbu udqil lahu fil janna kaji wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi ya zamanto ya yalwata mishi daga abin da ya shahi kanshi idan kaga nan me yake mana nuni cewa idan aka zo kabari ana so a dan yi shi a dan yalwace kada ya zamanto kayi shi a matsi zan mu ga abin da ya shahi kaburbura zan mu ga akwai bangare al-lahadu da ashik kuma wai idan ka ce a yi shi a yalwace idan baka yi ba aikin kirki ko a irin wannan ɗakin masallacin aka binne ka ba zai zamanto ba wato ya wadatar da kai a wannan duka yana mana nuni mene kan darajar dan adam ai mun gani a satin da ya gabata game da abin da ya shahi darajar dan adam ya mutu da yana rayi ya zamanto ka karye kashin dan adam yana ya matace kamar kasruhu hayyan ni ka caka ma dan adam muka yana raye yana matacce kamar ka caka mishi ne yana raye laihin duka wato abu guda ne ina annabi sallallahu alaihi wasallam da suka je jana'izai sai yake ce musu a zamanto an yalwata mishi kabarin wato daga bangaren kanshi kuma haka a yalwata mishi daga abin da ya shahi bangaren wato kawahuwan shi wannan hadisai guda biyu malam da ya kawo mana duka suna mana nuni akan mas'ala ta wasa a kabari ya zamanto an yalwata sannan kuma a yi mishi ne a yi mishi zirhi kada a yi mishi mafi yawa zaka ga a irin wurarenmu nan wataran ba a yi mishi zirhi daga an yi daman mafi yawa a shaf ne ake an yi uwa da diya ake cewa an yi uwa biyai daman yawa wataran zaka gani wasu suna dan karata amma uwa zaka gani ita da interval da kasa ta wuce dani daya shi yasa ai kuma mutane suke zurfafawa wajen idan za a riye kaga an mishi tudu da yawa wanda shi ma in Allah ya yarda zan mu zo mu gani bakin daidai ina shari'ar musulunci tace ai zamanto an daga kabari saboda addini ko komi he da aka karantar da mu komi addinin musulunci sai da aka karantar da mu babu abinda sai daga cikin magabata yake cewa wai kai mu addinin mu he da ya karantar da mu idan zaka shiga ban daki yaya zaka yi to zakka je ka biya bukata kaka hudda da ti addini ya karantar da kai to fa ma baluka game da wasu abubuwa wanda suke muhimmai na rayuwarka to Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam yace wa yajuzu fil qabri al-lahd wash-shaq ya halatta ayin qabri ayi al-lahd shine a zo ayi ramin misali gashi nan wannan tabalin a ce duka rami ne aka yi kasa a yi shi sai a yi diya daga bangaren alƙibla nan an gane diyar da za a yi munan ashaf duka shi muka sani ko ashaf wanda kawai za a yi rami sai a yi diya a tsaka a diyan nan ita ake sa mata to shi al-lahadu kawai ramin ne za a yi haka a yi shi ya yi zurfi haka ya ta yi to in aka zo bangaren alƙibla sai a yi rara ko haka kama a yi diyar daga bangaren alƙibla kenan kaga wannan shi bambancin mu bambancin shi da irin wanda muke yi a nan wanda ya zamanto ya shahara a nan kusan irin ƙasashenmu nan akwai ƙasar da ake al-lahad to mafi yawa dai rishin wannan din ƙasai rishin taurin ƙasai saboda ƙasar ta fi gare ta da za a yi lahadu za ta iya rubutawa shi yasa inda ke da kwai tafshi kenan wannan sai a yi wannan inda ke da kwai tauri kuma sai a yi wato abin da ya shafi al-lahad to malam yace duka biyu sun halatta a yi al-lahadu ash-shaq yace li jariyanil amal alayhima fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda yace yanda aiki ya gudana tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa akwai wasu na yin ash-shaq wasu na yin al-lahad yace walakin al-awwal afdal sai dai na farkon shine yafi wanne kenan al-lahad yace wa fi zalika ahadithun adhkur isnaini minha malam yace a cikin wannan kuma akwai hadisai zai ambata mana biyu daga ciki al-awwal na farko yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lamma tuwfiya annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu kana bil madinati rajulun yalhad wa akhar yattarh yace a madina akwai mutane guda biyu guda mai yin kabari yana yin allahad guda kuma yana yin ashab kenan masu yin kabarin tun a zamanin annabi mutum biyu ne kenan wannan ya nuna mana kenan ne ana yin lahadu ana yin ashab fa qalu sai sahabbai suka ce to yanzu wanne za a ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lahadu za a ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ashab za a ma annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai suka ce nastakhiru rabbuna zan mu nemi wato zabi mu ba ma Allah subhanahu wa ta'ala zabi ya zaba ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wani iri za a yi mishi wa nab'athu ilayhima sannan mu aika a kirawo su fa ayyuhuma sabaqa taraknahu wanda ya riga ya zawwa to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda za a yi yace fa arsala ilayhima ya aka aika a kirawo masu yin kabari fa sabaqa sahibul lahad sai wanda yake yin lahadi ya riga ya zawwa falahadu linnabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato nau'in qabari shine al-lahad kina wannan hadisi kina ya nuna mana cewa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana yin ash-shaq kuma ana yin wato al-lahad athani nabi yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala daga abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahadu lana ayin kabari na lahadu lana namu ne wa shaqqu li ghayrina kuma shi shaqqu ba namu bane haa Allahadu lana lana yin lahadu namu ne musuwa mu musulmi mu musulmi yin kabari lahadu shine namu wa shaqqu li ghayrina shi kuma yin wato yin shaq li ghayrina ai asalin shi ba namu bane a shikenan an wuce an fahimta ko akwai wani abu naji an ce to ina a ce kawai ne cewa baki dai kabar buran da ake ko an je makabarta ta da rigima ya ce dan uwan shi shi lahadu za mu shi eh to na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace allahadu lana allahadu yin lahadu lana ai asalin shi ma na musulmi ne wa shaqqu li ghayrina shi kuma shaq asalin shi ba na musulmi bane amma ya halatta musulmin su yi jaza lahum ya halatta musulmi su yi ba zai zamanto ba cewa haramun ne cewa daga yau kawai ka ayi ashaq ai abinda zai kara karfafa maka hadisin wancan na baya da a ce kwata kwata ba a yin shi da sahabbai ba za su ce ba to wanne za a ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh tunda mutum bi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi wanda kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto aiki ana yi annabi bai hana ba wannan za a yi takririn shi ya zamanto ya shiga cikin abin da ya shafi addinin musulunci an fahimta ko na'am kenan wannan duka sun mana nuni akan mene nau'i guda biyu na yin kabari duka kowanne ya halatta amma dai idan ya zamanto za a yi a duba irin bangaren wato kasai kada ya zamanto kasa batta da tauri ku ce za ku ringa yin lahadi sai zamanto kaburburan suna ta fadawa suna ta fadawa kaga wannan kuma ba a zamanto ba an wani ma musulmi alfarma ko da kwa ya mutu kenan in kasa tana da tauri sai a yi lahadi tunda shine al afdal idan kuma batta da tauri sai a yi wato ashab har sai ya zamanto in an samu wani waje wanda yake da tauri sai a ringa yin wato lahadi sai mallam yace mas'ala ta gaba yace wala ba'as min an yudfana fihi isnani aw akthar inda darura wa yuqaddim afdaluhum wa fihi ahadithun taqaddama minha hadithu Anas wa hadithu Hisham bin Amir mallam yace wala ba'as babu damuwa ba laihi na daga abunni wato mamaci guda biyu ko kuma sama da haka nan idan darura ta kama misali aka zo aka yi zaka gani wani lokaci idan aka yi hatsari zaka ga an zo an a cikin daji misali ba za a iya samun mutanen da za su zamanto sun yi ma kowane mamaci kabari sai ka gani a musu kabari guda sai zamanto an binne su kenan amma da sharadi kamar yanda ya gabata shine cewa za a gabatar da mafificin su wane ne mafifici kuma shine wanda yake isa alqur'ani kenan shine za a gabatar ya zamanto shi yake fuskantar wato alqibla tukon mai bi mishi har ya zamanto wato an binne su kenan wannan shine malam a wannan mas'ala ya ƙara wato jaddada mana sai ya ce wa ya tawalla inzalul mayyit walau kana unsa ar-rijalu dunan nisa wanda zasu dauki jibintan lamarin sanya mamaci cikin kabari sai malam yace walau kana unsa koda ku ta kasance mace ce ar-rijal sune mazaje dunan nisa ba mata ba idan mace ba a ce ba mace ta je ta binne mace sai aje wajen daukan macen zai sanya ta kabari ita ma wacce ta zubi saboda irin raunin su to ka gani an yi kayya kayya saboda wannan bai dacewa ya zamanto ita za ta binne wato mace sai aka ce ar-rijal mazaje koda ku ta kasance wata mace ce ta mutu kenan maza ne za su dauki wato jibintan lamarin wato binne ta yace li umurin saboda wasu al'amurra zai bayyana mana kenan dalilai yace al-awwal na farko yace annahu ma'hurun fi 'adin nabi sallallahu alaihi wa sallama wajara alaihi 'amal muslimin hatta al-yawm yace wannan binne mamaci sawa'un namiji ko mace tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama maza ne suke yin wannan kuma haka musulmi suka zamanto suke yin aiki da shi gabaki ɗaya idan mutun ya mutu mace ce namiji ne yaro ne babba ne maza su suke daukan nauyin su je su binne shi malai ce wa yati fihi hadisi Anas fil mas'alati 99 yace hadisin Anas zai zo a mas'ala ta 99 wanda zai mana ƙarin bayani akan wannan abu na biyu kuma yace annar rijalu aqwa ala zalik wato mazaje sun yi ƙari'i akan daukan wannan yauni wato mamaci idan mamaci ya mutu na warko yana ƙara yauni to ka gani mata ba za su iya daukan wato abu mai yauni wajen suwa aka sani da daukan shi mazaje su ne aka sani da ƙarfi sannan kuma bancin wannan kamar yadda muka yi isharar cewa mace ba ta iya rike wato wannan abu la'alla ta zamanto mutuwar ta zuciyarta ta zamanto ta karaya ta zamanto har ta saki wato gawai kinan kaga shi yasa malam yace asani annar rijalu aqwa kinan maza sun yi mata wato abin da ya shafi karfi athalis na uku malam yace law tawallatun nisa afada zalika ila intishafi shay'in min abdanihinna amama al-ajanib wa huwa ghayru jaiz malam yace da za a ce to matan su je su binne idan mace ce mata za su je su binne ta ai ka gani za a tayi zai kai ga ya zamanto wani bangaren jikinsu yana bayyana a gaban wato wanda suke ba muharramanta ba wajen da za a sa mamaci kabari kaga dole la'alla ta ce ko ta tattara zanzananta ko kuma in ta nasa kafa ko kuma wani abu makamancin haka to shi yasa kenan wannan ba zai dace ba amma namiji zaka ga shi daman wato kayan shi sample ne ba ma hiya tattare ba zai shiga kenan shi yasa malam yace wannan abubuwa guda uku ya kawo maka yace suna nuni akan cewa mace dai ba ta iya zaman tawami ta dauki yaunin sanya mace ko kuma wani cikin kabari barsu ne ya halatta su ziyarci makabarta amma ziyartar su ma ba irin ta kullum ba irin yanda maza za su yi ba laifi wani lokaci jehi haka su je su ziyarci makabarta kuma wannan yake nuna kenan amma dai sanya kabari bai dacewa da su wannan aikin wato maza ne sai malam yace wa awliya'ul mayyit ahaqqu bi inzalihi li umumi qawlihi ta'ala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah malam yace awliya'ul mayyit waliyan mamaci na kusa da shi su ne suka fi cancanta su sanya wato wannan mamaci cikin kabari kina idan aka zo ba irin namu ba kullu man habba wa dabba za su sanya mutun cikin kabari kowa ya zo ya wannan lasiya ma idan mace ce kawai zaka gani kowa ya zo ya kakama a waliyan shi wanda suke makusantan shi sawa'un tunda Allah subhanahu wataala yace wa ulul arham nan al-arham ka gani uba zai shiga haka diya za su shiga haka duka kakanni duka za su shiga ƴan uwa wanda suke makusanta al-ashiqa su ma za su shiga sannan kuma da wasu dangi makusanta su ma za su shiga in wannan bai nan wannan ne in wannan bai nan wannan ne kamar yanda yake a zama abin da ya shahi wato al-fara'id kenan wanda ya dace shine makusantan shi yace wali hadisi ali radiyallahu anhu da kuma hadisin ali yana mana nuni akan haka yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace ya wanke annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya rasu fa zahabtu anzuru ma yakunu min al-mayyit falam ara shay'an yace sai naje ina duddubawa abin da yake faruwa ga mamaci saboda wani mamaci idan ya rasu zaka gani wani abu na datti a jikin shi ya kawo wanke da kyau yace falam ara shay'an ban ga ba komi a jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa kana tayyiban hayyan wa mayyita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tsarkakekke ne wato yana rayi haka yana mace yace wa walla dafnuhu wa injaluhu duna an-nasi arba'atun yace wanda suka dauki yawan nauyin wato yi mishi wanka da sanya shi cikin kabari a cikin mutane gabaki ɗaya mutum hudu ne mutum hudu ne suka yi wannan aiki na farko akwai Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi wal Abbas da Abbas wal Fadl da Fadl wa Salih maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan su hudu su ne suka dauki yaunin wato wanke annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato sanya shi cikin kabari saboda su ne sa Ali su ne makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yake mana nuni cewa makusantan ka su ne a haf su tashi su zamanto sun tashi da wannan to yanzu ka gani an ras mutun ya mutu a cikin makusantan nashi in fa mun su 20 ne ba iya ba san ba mutun ɗaya mai iya wanke gawa za a zo a zamna ana jiran sai wani ya zo ya wanke gawa kuma akwai mamaci sirri ne wanda wani zai gani wani abu a tare da wato dan uwan nan naka wanda kai zaka iya ruha mishi asiri amma shi kuma yana hutawa a kai gawawa ne kaza da kaza da kaza wanda mun gani kuma irin yanda falala da aka aje sunna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tanada ga mutumin da ya wanki mamaci ya ga wani abu ya asirce mishi to kaga amma idan ya zaman toto dan uwanka bai iya ba dole kenan mu tashi mu je mu koyi wato yanda ake wankan gawa yanda ake sanya likkahuni yanda ake sanya mutun cikin kabari atai komi muhira addini ya koya kamar yanda muka ci amma yanzu da zaka zo makabarta za a yi wani abu za a sa mutun cikin kabari a zo a yi magana kaza da kaza wani zai taso ma bai karanta ba yace ku wannan addinin naku kaza da komi he kun kawo wani abu daban shi kuma bai karanta ba kuma ba karatu ba yake kuma yace ba a yi ba haka idan kaga abu ne wanda ya kamata mutane su koma su ringa wato abin da ya shahi karatu yace wala hada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lahadan annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi mishi lahad kenan nau'i na kabari da muka gai aka yi mishi aka sanya shi wa nasaba alaihi allabina nasaban sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da aka binne shi sai aka zamanto aka dauko birgi allabina shine birgi birgin laka sai aka tsaida shi wato a jikin kabarin nashi kenan aka sanya alama wannan yake nuna mana kuma idan aka yana daga cikin sunna misali idan aka binne mamaci a sanya wata alama a wajen ko wani dan dutse ko wani dan birgi ko wani dan icce dai abinda dai zai zamanto misali in an zo ziyartar makabarta zaka je kama mutun adda kenan wannan alama wato ba laifi bace ba ana iya sata kenan ita ce allabina nan yace birgi ba allabana ba idan kace allabana madara yana daga cikin irin masu karanta abu da tashif wani ya karanta allabana yace to an ce idan an binne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka binne shi wa sabba alaihi allabana an zuba mishi madara sai ya kasance idan ya binne mamaci kawai ya dauko daro na madara ya zuba to irin alhayyatu sauda alhabbatu sauda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma yazo ya karanta yace alhayyatu sauda shifaban min kulli da Allah subhanahu wataala yake yi yace wa ana abdurrahman bin abzi qala daga abdurrahman yake cewa sallaitu ma umar bin khattab yayi salla tare da umar dan khattab ala zainab binti jahsh fil madina fa kabbara arba'an akan gawar zainab binti jahsh sai kabbara guda hudu aka yi da salla ثم ارسل الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سنن بايان هكا عمر سي ايكا زوا غماتن النبي صلى الله عليه وسلم man ya amurna an yudkhilaha fil an yudkhilaha al qabr wa suke umurta da ya sanya wannan Zainab cikin kabari qala sai suka ce wa kana yu'jibuhu umar sai kasance yana kayatar da shi an yakuna huwa lazi yali zalika shi zai zamanto ya jifinci wannan lamarin fa arsala fa arsalna ilayhi sai suka aika mishi unzur man kana yaraha fil fi hali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhilaha alqabr ka duba ka gani ya amiral mu'minin wanda ya kasance lokacin da tana raye ya halatta ya ganta ba kenan bai zamanto muharramin ta ba ya zamanto kaman muharramin ta to shi zai zamanto ya sanya ta kabari kenan wannan me yake nuna mana mace ma idan ta mutu ba kowa bane ba zai zamanto wato ya kama ga wannan an sa cikin kabari sai zamanto muharramanta muharraman nata ma kuma akwai ka'idodi wanda shari'a ta sa mana cewa kenan muharramai shi yasa idan aka zo makabarta dole idan ka tafi ka ringa kiyayewa koda an ce a kama a sanya wani kabari to tabbatar gawar mace ce ko ta namiji idan ta mace ce ba muharraman ka bace kada ka taba ta sai dai inda rura ta kama kamar yanda zan mu zo mu gani amma ba haka nan ba a abarta wanda suke waliyanta ko kuma kai in kai ne zaka jibinci lamarin ka tambaya ina wanda suke makusantanta maharimi inda kenan su he su zamanto sun kama sun sanya ta kenan sai su sa ta cikin wato kabarin amma wani wanda yake ajanib ba zai taba ta ba sai dai idan da rura ta zo ga haka kamar yanda zan mu gani matsala ta gaba mallan yace wa yajuzu lizawji an yatawalla bi nafsihi dafnu zawjati miji ya halatta ya zamanto ya dauki wato ya jibinci lamarin binne matashi matashi ta rasu sai ya tashi ya dauki yaunin yi mata wanka ya wanke ta sannan in an je binnewa ya binne ta duka wannan ya halatta shi yafi dacewa shi yafi cancanta ban wasu daga cikin malamai suke cewa duk da magana ce wadda mukawo ta lil fa'ida suke cewa ai namiji daga ya mutu shi da matar shi kamar babu aure saboda idan ya mutu ai zai iya arman kanwata idan ta mutu zai iya arman kanwata amma da tana rayuwa bai yiwa kenan menene ake ni kenan wancan arman babu shi kenan zai iya mi zai iya arman kanwata yanzu to amma dai duk da haka nan dai malamai suka musu raddi cewa wannan ba dalili bane ba saboda idan ka mutu matarka ila aljanna kai dan aljanna a can ma haduwa zakuyi ba a tar ba rawaito ba kuma cewa sai an sake arbi kenan in matarka ta mutu matarka ce na karshe wanda ta arma da shi za su gamu in ta arma maza biyu uku hudu to na karshe zai zawanto shine eh wanda ta mutu da auren shi wanda ta mutu a gidan shi a gidan shi wanda ta mutu a gidan shi an fahimta to da kuma hadisin Aisha mallan yace wal hadisi Aisha da hadisin Aisha qalat take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil yawm alladhi budi'a fihi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo wajenta lokacin da wato rishin lahiyar shi ta fara fa kuntu sai Aisha tace lokacin ita ma bata jin dadin jikin ta kanta yana ciwo tace wara asa tace wayyo kaina faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadirtu anna zalika kana wa ana hayyan da kike cewa wara asa wayyo kanki annabi yace ina ma inda a ce mutuwacce ma tunda mutun yanzu misali yana kukan rishin lahiya menene ne karshen ta warkewa ko kuma mutuwa annabi yace to ina ma ina raye ya kasance wai mutuwacce fa uhayi fa hayyatuki in zamanto na gyara ki na miki wanka a wallafa zai yazo ya sa salli alayki in yi miki sallah yace wa dafantuki in binne to Aisha ta ji haka to sai kishin maza suka tashi fa qalat ghaira sai ta fadi tana mai kishi ka'anni bika fi dhalika al-yawm arusan bi ba'd nisa'ik shikenan ka je ka binne ni na mutu ka koma kuma ka zamanto ango ga mata yanka saura ka ji kishi na
shi yasa kishi wannan akwai kishi mata akwai kishi nan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ake irin wannan kishi kaga shi yana hangen wani abu daban ita tana wani hangen wani abu daban to kai ma idan ya zamanto an maka irin wannan kada ka damu shi yasa idan zaka yi armi dole ka zamanto ka san yanda ake ta'amuli da zaman armi da mata ta karantu addinin musulunci ya karantar da mu kaje ka duba sira yaya gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba irin amamu wallahu almusta'an yanzu kai ka koyo wannan zaman armi a social media a saman Facebook a saman wani wani abu daban ita kuma ta koyo a arewa wata wadda bata da aure ta koya mata yanda za a yi zaman armi to ka gani da ufar talib wal matlub yani ne za a yi kai wanda baka zauna ba kuma ka koya ma wani wanda zai zauna sai ka koya mishi yanda zai hudu ya dawo irinka wannan shine in ka ce in aka ce za a koya yanda za a hudu to wannan kenan shikenan ai za a fahimta to ka gani amma dai mafi yawa yanzu zaka gani al'umma yanda ake ciki karantar hakikanin yanda ake zamantakewa ba a karanta ba ba karanci ba yanda ake zamantakewa kawai an haduna an dauka irin yanda aka yi film din waccan shi ma haka nan za a yi irin wanda za a yi kaza shi za a yi a'a yanzu nan akwai kishi da mata suke yi wannan kishi dabi'a su ce amma ba kishi ba irin ya huce wato har a ringa soke miji Allah subhanahu wataala ya kiyaye qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ana wara asa ni ma zan ce wayyu kaina ud'u li abaki wa akhaki hatta uktub li abi bakar kitaban yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kira mini mahaifinki da dan uwanki har in rubuta ma wato abubakar wani rubutu fa inni akhafu an yaqula qa'ilun wa yatamanna mutamannin saboda ni ina jin tsoron wani mai fada ya fadi fada wata fada daban ko kuma wani mai guri yayi gurin cewa shine wa ana aula wani mai guri yayi gurin cewa shine yafi dacewa waya aballahu azza wa jalla wal mu'minuna illa ababaka annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana yaki da musulmai ma mummunai su ma sun ki sai dai abubakar zai kasance wannan yana mana ishara gabi ga khalifanci wannan yana ishara ga khalifanci shi sa malamai suka ce khalifancin abubakar da nassi yazo da nassi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan wannan duk da bai huto ba kirikiri anan ya nuna amma wannan yana nuna maka cewa annabi yayi ta isharat kamar yadda ya tabbata hadisai wanda suke wato da yawa malam yace lakin zalika mashrutun bima idza kana lam yata'a tilka al-laila wanda zai binne mata shi muna magana kan wanda zai binne mace to wannan akwai sharadi shine yace bima idza lam yata'a tilka al-laila ya zamanto to zakka binne wannan matar taka ko kuma wata mace ce amma da sharadin baka kusanci iyalinka ba da dare wa illa lam yashra lahu dafnuha in kuma har ya tabbata mutun ya kusanci iyalin shi da dare to ba zai taba wannan gawa a je a binne ta ba misali mutun ne ya sun yi mu'amala aure da matar shi da dare da aka wayi gari da sahi sai ta rasu to kaga koda matar ka ce nan ba kai ba zaka dauke wani binne ta ba bazaka binne ta ba sai dai a samu wasu makusantanta muharramai sai su zamanto sun binne ta to yanzu wannan abubuwa mutane suna kiyaye maganan malanci ba a ma san su ba dukkan mutumin da ya kusanci iyali da dare to a washe garin ba zai sanya gawan mace cikin kabari ba shi yasa malin nan yace maka wa kana ghayruhu huwa aula idan ya zamanto lakin zalika mashrutun bima idza kana lam yata wannan tawallin da zaka sanya ta cikin kabari yace ya zamanto mashruti ne idan ya kasance baka kusanci iyalanka ba a cikin dare ko kuma kana da mata biyu ka kusanci guda kuma gudar ta mutu baka je ba ayi garin ka je ka binne ta ka sa ta cikin kabari yace wa kana ghayruhu huwa aula bi tafniha wani shi shine yafi dacewa ya binne ta yace walau ajnabiyyan koda kuwa mutumin ba muharramin ta bane kaji nan ka san abun ba karami bane ko ta akai ko ba muharramin ta ba yazo ya binne ta kai ba zai zamanto ba ka binne
saboda akwai hikimomi akwai shari'a ta sanya wasu abubuwa da yawa akan abin da ya shahi wato wannan masalan idan sunna kuma aka ce maka annabi ya ce kaza to kawai kaza ne sami'na wa ata'na kenan kawai kaji kabi babu ja baka san ba hikima kai ne baka sani ba akwai hikimomi yanzu ka hikimomi nawa baka sani ba ka san hikima har walla yanzu ka wuto kai wanka in sabulin karshe ne duka yi ka wanke jikinka bakka da datti ko ɗaya ka zo kai sallah da wani sai ka yi to mi tace har walla ka san hikima ibada ce ghairu ma'qulatil ma'ana baka iya hankalto ma'anarta ko kuma salloli da asuba aka ce kai sallah biyu ka tashi daga barci kana jin fawa sai aka ce kuma mi zaka yi malam ya tayi kasuwa ya wuni yana dimi da wannan yana da wannan yayi wuni a tsaye aka ce kuma ka zo kai gudu ka san ma'ana to Allah ya shar'anta shi yasa idan Allah ya shar'anta abu kawai sami'na wa ata'na ne to annabi sallallahu alaihi wasallama kaga nan sai aka ce idan ya zamanto koda kwa wato ajanib ne shi zai zamanto aula bi shurutil mazkura yace li hadisi Anas bin Malik saboda hadisin Anas dan Malik yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa shahidina ibnata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun halarci binne wata iyata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan al qabr annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zamna a cikin makabartai fara'aitu aynaihi tadma'an he ga idanu annabi sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye saboda rishi ba laihi kamar yanda ya gabata cewa idan an maka mutuwa ka zubar da hawaye wannan mun gami wato tun a harko ya gabata amma abinda bai dacewa ya zamanto kana aikin jahiliya kana yi wayyo ka mutuka lalace giwa ta fadi dawa ka bar mu kaza da kaza da kaza wannan haramun ne haramun ne amma ka zubar da hawaye kana zubar da hawaye saboda tausayi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye thumma qala yace hal minkum min rajulin lam yuqarifu al-layla ahlahu ya tambaye safai daga cikin ku akwai wanda daddare bai kusanci ba iyallan shi faqalu faqala abu talha sai abu talha yace shi bai kusanci ba iyallan shi na'am yace ana ya rasulullah ni ma aikin Allah qala fa nazala sai yace to ya shiga ya sanya wato gawai kaga abu talha ba muharramin ta bane amma mene shi aka ce ya shiga shi yasa idan ya zamanto makabarta an zo ita gawon mace kawai ka bar ma waliyanta waliyanta su ma a cikin waliyan sai ya zamanto wanda bai kusanci iyallan shi ba in an samu wani ya kusanci iyallan shi banda shi in duka kowa ya kusanci iyallan shi sai ya zamanto aka a janibin wasu anan he ka zo kai kankanba da zakai eh ka san makabarta an je kankanba ce a zo a matse waje mutane ana so a daidaita kabari yanda za a sanya mutum ma ka gani mutane sun gaje waje wai leka kake yo mi zaka gani kai ma nan za a kawo ka kowa nan za a kawo shi wa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahbul ka san da cewa duk lokacin da ka dauki gawa ka kai ta kabari aka je aka binne to ba'daha mahmul kai ma za a je a dauko ka kai ka wannan sunna ce ta rayuwa ina abinda ya shahi gawa kawai abu ne wanda suke tana da wakilai tana da waliyai nata ina a bar mata in an nemi bukata ne ku zo ku taimaka wajen binnewa wannan ba laifi ku zo ku kama wajen kawo ta ma ba laifi ku kama saboda abin da ya shahi yauni da wani abu makamancin haka yace fa nazala fi qabriha fa qabaraha sai ya shiga cikin kabarin nata wato yayi mata kabari ya binne ta malam yace wa sunna abinda yake sunna shine idkhalul mayyit min mu'akhir alqabr shine sanya mamaci daga karshen kabari daga abinda ya shahi wajen kawahuwan shi kaga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zaka sanya mamaci kabari ma ya ansa shi ba kawai ba an zo kawai kamo nan kawai aje kamo can ko kuma aje shi daga bangaren can ko kuma daga a'a akwai inda za a kawo shi idan misali aka yi kabari haka sai a maido kabari daga nan inshi sai a maido mu gawar daga nan mu'akhir karshen shi karshen kabarin nan alqibla ce kinan sai ya zamanto an fara sanyo daga abin da ya shahi kanshi daga wajen kafa kinan za a sanyo shi haka shine malam yace wa sunna idkhalul mayyit min akhir alqabr li hadisi abi ishaq yace ausa alharis an yusalla alayhi abdullah ibn zaid Al-Haris yayi wasiya cewa Abdullahi dan Yazid yayi mishi sallah. Kaga kai wasiya cewa wani in ka mutu ya ma sallah, dan ka ji a gaba ka da wanda bai da tauhidi. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Yace fa salla alaihi yayi mishi sallah, thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijli al-qabr wa qala hadha min as-sunnah. Yayi mishi sallah sannan ya sanya shi kabari daga bangaren kawahuwan shi, kenan wajen kawa inda kawar shi zata zamna. Daga nan aka sanyo kan aka shigo da shi, yace hadha min as-sunnah, wannan daga sunna ne, sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ji. Yace wa ibn sirin, haka kuma daga ibn sirin yake cewa kuntuma anas fi janazatin, yace ya kasance tare da Anas a wata janaiza, yace fa amara bil mayyit, sai umarni da a dauko mamacin, fa sulla min qibali rijli al qabr, sai aka saro shi aka sanyo shi daga bangaren kawahuwan kabar. Kenan yanzu misali kabari an yi shi haka, kenan za a sanya mutum cikin kabari sai ya zamanto an kawo shi daga bangaren nan, sai a fara meko kawo kan shi. Eh, kamar yanzu mafi yawa makabarta an ka gani ana yin haka nan, a makabarta duka mafi yawa ana yin haka nan, alhamdulillah. Kenan sai a sanyo shi, kuma in za a sanyo shi yace wa yaj'alul mayyit fi qabrihi ala janbihi al-ayman, za a sanyo shi ba a reran ba za ku sanyo shi kun je ku juya, a'a a daidai kana kwance bangaren shi na dama, shine yace ala janbihi al-ayman wa wajhuhu qibalatal qibla, huskar shi tana kallon al-qibla, haka wa ra'suhu wa rijlahu ila al-yamin al-qibla wa yasarihi, kenan huskar shi tana kallon al-qibla, kan shi yana daga nan bangaren wato dama, kawawan shi bangaren hagu, tunda in ka kalli al-qibla nan kawawan shi bangaren hagu, kan shi bangaren al-qibla, huskar shi tana fuskanta al-qibla, kamar ya kwanta kenan a bangaren shi na dama, haka za a sanyo wato mutum cikin kabari. Yace wa ala hadha jara al-amalu ahlul islam min ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila yawmina hadha, akan haka aiki ya gudana ga wato ma abota musulunci tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har wannan zamani namu. Yace wa haka za kullu maqbaratin ala zahril ard, wannan kuma haka yake kasancewa dukkan wata makabarta a doran kasa. Kenan yanda za a sa kabari, za a sa mutun kabari shine daga wannan bangare na kawahuwa, a fara sanyo kai yana kallon alqibla, yana kwance game da abin da ya shahi bangaren shi na dama, kan shi daga bangaren hagun, kawawan shi daga bangaren wato bangaren hagun, kan shi daga dama, kawo shi daga abin da ya shafi hagun. Sannan wajen sanya shi yace wa yaqulu allazi yad'ahu fi lahdihi bismillahi wa ala sunnati rasulillah aw millati rasulillah, zai ce mi, zai ce bismillah, aw zai ce bismillah da sunan Allah, wa ala sunnati rasulillah, kenan akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kace ala millati rasulillah, akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kace bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah, da sunan Allah tare da Allah subhanahu wataala, kuma akan karantarwa millata annabi sallallahu alaihi wasallama, malan yace amara bidhalika kulluhu wa kullihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Kenan kaga idan za a sa mutun kabarin, wanda ya dauko shi ne zai ce bismillahi wa ala millati rasulillah, ko bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah, ba ku ba. Kuma wanda yanzu matsalan ma wanda suke nan, daga an dauko gawa zaka jana Allahu akbar, wani waje ada Allahu akbar, wai ce ayi Allah, ko la ilaha illallah, wai ce ayi la ilaha illallah, abu ne mai kyau mutum sai ya raya ma kanshi wani abu ijtihadi mai kyau, amma ba karantarwa annabi bane. Annabi kawai aka dauko in ka wuta waje kai ta Allahu akbar, kai ta la ilaha illallah, ba a aikin wannan ba, kawo wannan a wannan aikin shine kai bid'a, ka karo wani abu cikin wannan, kawai an dauko wanda ya dauko kabarin gawai zai sanya yace bismillahi wa ala millati rasulillah, ba ku ba, ku kawai aikin ku yi dama mutum istighfari, in an sa shi ku binne shi, wa ai ta wani bismillahi, wannan manna ba naku bane, wanda zai sa aka ce wanda suke rikewa, tunda su ne za su sa, kai ne ka zo zaka sa abu waje kaza, sai ka ce mi bismillahi, zakari ya gidanka mi kake cewa bismillah, na koba ya ce ma bismillahi, ko kuma wanda ba shi ba zai rike ya ce ma bismillahi, misali to zakka sa mutun cikin kabari aka ce idan zakka sa shi ka ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah ko kuma bismillahi wa ala sunnati rasulillah ka wadi wannan to kai wanda kake gehe kana jira abun ne ku mushi addu'a me yace ka ce abin da yake kawo ba wani magana ka ce la ilaha illallah aka ne la ilaha illallah ko kuma a ce ka wani ya ce ko mun ce ba a san zikiri ko kuma ka san da akwai irin wannan a ce ba a san ambaci Allah ba a san zikiri ba a san magani suna zikiri ana rawa ko kuma wanda suke zuwa makabarta ana tahiyya da mun dauke shi a baya ana tahiyya da zikiri an dauko gawa ayi ta zikiri wannan duka abu ne na kirkire abu ne na bid'a ya gabata a cikin wato wannan karatun nan Allah subhanahu wataala ya dace da mu nan zamu tsaya da fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.